Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani babban jami'in tsaron ƙasa a Amurka ya ce Washington da Beijing suna kan matakin farko a tattaunawa wadda za ta kwantar da tankin soja tsakanin ƙasashen, amma ya ce za a gwada muhimmancin da China take baiwa batun. Babban jami'in tsaron ƙasa a Amurka mai kula da yankin Indo-Pacific Kate Campbell ya faɗa wa masu sauraren sa ta yanar gizo cewa tattaunawar za ta maida hankali ne akan batutuwa kamar makaman nukuliya, sha'anin yanar gizo da sama jannati.
Wasu fannoni da ɗan kuskure ka iya haifar da babbar matsala.
Za mu yi takatsantsan a wannan tattaunawar, in ji shi. Ya ce shugaba Xi Jinping ya nuna ya shirya wa wasu waɗannan abubuwa, amma yana tunanin sa an ɗan gwada shi zuwa wani lokaci. Kalaman na Campbell na zuwa ne kwanaki kalilan bayan tattaunawar da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping suka kwashe sama da sa'o'i uku suna gudanarwa a wani taron yanar gizo akan batutuwa da dama, ciki har da batun ƴancin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma batun Taiwan. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi tsokaci a jiya Juma'a akan hali da ake ciki kan iyakar tsakanin Poland da Belarus, yana mai nuna tsananin takaicinsa. Kani ya ce kungiyar kawancin tana shirye ta taimaka wa abokiyarta. Stoltenberg ya yi waɗannan kalaman ne a birnin Berlin, inda ya gana da shugabar Jamus mai barin gado Angela Merkel domin tattaunawa akan wannan batu da ma wasu batutuwa da suka shafi kungiyar tsaron ta NATO. Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai wanda galibin su sun fito ne daga nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya da kuma Afghanistan, inda ya gayyace su zuwa Belarus kana ya tura su kan iyakar Poland, zargin da ita Belarus din ta musunta. Sojojin Poland sai da samun arangama da bakin hauren yayin da suka yi yunkurin kosawa kan iyakar a cikin ƴan makonnin nan. A jiya Juma'a, wani kwamitin mashawarta na cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ya kada ƙuri'ar 41 akan samar da ƙarin allurar rigakafin COVID-19 ga masu shekaru 18 da sama da hakan. Cibiyar CDC ta ce waɗanda ma suka haura shekaru 50 akwai buƙatar su yi ƙarin allurar. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta Amurka FDA a jiya Juma'a ta faɗaɗa umarninta na amfani da ƙarin rigakafin Pfizer da Moderna a matakin gaggawa ga waɗanda suka haura shekaru 18 a duk jihohin Amurka 50. An yi ma wasu ƙarin allurar rigakafi daga Moderna da Pfizer BioNTech, amma yanzu za a yi wa duk wanda ya yi allura ta biyu bayan watanni 6 da suka shuɗe. Suma waɗanda suka yi alluran Johnson & Johnson da ake yi sau ɗaya, an shawarce su da su karɓi ƙarin allurar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya Priti Patel ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta haramta ƙungiyar mayaƙan Hamas, lamarin da ya kai matsayar Burtaniya a kan ƙungiyar mai mulkin Gaza ya yi daidai da matsayar Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai. Hamas tana da ƙarfin ta'addanci, ciki har da damar kai ga manya da mugan makamai da kuma kayan horar da 'yan ta'adda, Patel tana faɗa a wata sanarwa. Ta ce waɗannan su ne dalilan da ta sa a yau take haramta ƙungiyar ta Hamas baki ɗayanta. Za a haramta ƙungiyar ce a ƙarƙashin dokar ta'addanci, kada duk wanda zai nuna goyon baya ga Hamas ta hanyar cire tutarta ko kuma shirya wa ƙungiyar taro ya take dokar da ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da ita. A ƙarshe, a lokacin da sojojin Myanmar suka kwace mulki a farkon wannan shekara, nan ne fa sojojin suka fara wata ɗabi'ar kama ƴan jarida tana yanke layukan yanar gizo da kuma kwace lasin kafafen yaɗa labarai. Juyin mulkin ya yi sanadiyar Aye Chang Nang, babban darakta ya koma gudun hijira.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gobe ma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya lauya mutan gida, ya yanayin sanyi kuma?
Malam alhamdulillah, duk komai lafiya kalau, muna godewa Allah.
To ma da lika da ji yau ka san inda muka nufa. Yau ne.
Yau
ne. Ka san shekara ta nufi karewa, sai auren raki.
Kwarai kuwa.
Wato kowa bai so a bar shi a baya kenan.
Su ko wancan nan ka kuma sai a wanke ciki saboda akwai iban gara.
Ana ma magana in aka shiga Abuja sai a tashi a tafi Jimeta Yola a koma Bauchi a tafi Kamaru.
Yawwa.
A je ba lumfashi yau kan. A tai ku ba shi ai. Yau kan sai inda aka zaba.
Gaskiya ba.
To bari mu kamar da masu saurare suka ji yau muna da aure raki ne yau da akoki ina.
Haka.
To za ku kuma fara da mika gaiso fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Isa Dungu da na marigayi Alhaji Musa Fili waɗanda za a ɗora auren ƴaƴansu ranar Asabar mai zuwa 27 ga wannan wata na Nuwamba. Wato ƴaƴansu Alhaji Yusuf Isa, janar manajan gidan talabijin na jihar Yobe a Damaturu, kuma amaryarshi Hannatu Musa Fili wanda za a daura kamar yadda na faɗa ranar Asabar mai zuwa da karfe 11 na safe za a yi auren nan ne a gidan marigayi Alhaji Muhammadu Fili dake bayan makarantar primary ta Fataskum. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam Sanusi PZ alƙalin kungiyar zaɓi sonka na jihar Taraba wanda za a ɗaura auren shi tare da amaryarsa Malama Ruqayya. Za a ɗaura wannan auren ne a kofar marigayi Jauro Magaji Sunkani. Allah ya sa Sunkani nan ne na faɗa daidai baba hukumar Arɗukola a yau ɗin nan da ƙarfe 9 na safe. Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Malam Alkasin ɗan Asabe Malumfashi da na marigayi Malam Sanda Isa waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Ubale Alkasin da kuma Sadiya Sanda a yau ɗin nan Asabar da ƙarfe 10 na safe. Za a yi auren ne a majami'ar Ikuwa ta farko da ke Malumfashi a jihar Katsina. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna da ma ban gajiya ga Mr. Mrs. Samuel Lawal ɗan Malikin Das don auren ɗan Sunuhu wanda aka yi ranar Asabar da ta gabata, da kuma fata alheri da taya murna ga Malam Babangida wato Timothy Tambaya Hassan a Malumfashi shi ma wanda aka ɗaura auren ɗansu Balarabe. Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Elder James Katanga na Ekwa Church kafin Tafawa don auren ɗiyarsu Salomi. Da fatar an yi waɗannan aurereki a dace, Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Ahmadu Salu Shatima murnan auren ƴarsa Amina Ahmad Saluhu da angunta Jamil Umar El Shabak Esquire wanda za a ɗaura ranar Juma'a mai zuwa 26 ga wannan watan Nuwamba da ƙarfe 1 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke kawo a Kaduna bayan sallar Juma'a. Sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi tsohon Sarkin Bade mai martaba Alhaji Abba Kyari Suleiman da kuma na Alhaji Dati Kazutu na ɗaurin auren ‘ya’yansu Husainu Mai Abba Kyari da aka sani da Maina Husaini da kuma amaryarsa Maryam Alhaji Dati wadda za a ɗaura a ranar 27 ga wannan watan Nuwamba wato ranar Asabar mai zuwa kenan da ƙarfe 10 na safe a Kazutu Ward Gashuwa kusa da Union Bank a garin Gashuwa. To sai kuma gaisuwa zuwa ga al'ummar unguwar Yalwa a jagorancin hakimin Yalwa da Zango Kumasi Alhaji Sa'alu Maso Kano da gidan Malam Garba Sha'ibu Daino wanda suke tsayar da maulidin Annabi a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a Primary Assembly Hall maulidin makarantar Jinzamiya kenan na Yalwa baki daya. To gaisuwa zuwa ga Halifa Malam Rashad Zakariya Unaino da Malama Sirina Garba Sha'ibu Daino. Akwai mai sauraren mu Ahmadu Manaja Bauchi daga wato unguwar Karofin Madaki kenan yace ina mika sakon gaisuwa da fatan alheri da taya murna na haihuwa da aka yi wa abokinsa Babawo Mai Yashi wanda yake garin Yashi a karamar hukumar alkaliri na jihar Bauchi wanda aka haifa masa yaro wato ɗa namiji kenan a satin da ya gabata. To Allah ya raya ya kuma kyautata rayuwarsa.
Oh, amen, summa amen. Amin. Sai kuma mun mika gaisuwar ta'aziyya baba. Muna mika gaisuwar ta'aziyyar sashen Hausa ga wakilinmu a birnin Eko Babangida Jibril domin rasuwar
matar kawun shi tsohon sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Shehu Umar Danyaya wanda mai dakin shi Hajiya Fatima tsohuwar shugabar makarantar karamar sakandare dake Wuse Zantu Abuja wadda Allah ya wa basuwa ranar wannan talata to Allah ya jikanta da rahama Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi mu kuma ya kyautata namu karshen
amin summa amin
to babu bari kuma mu sada zumunci muna gaisuwar bari ya huce zuwa ga Dr. Salisu Bakari Girel wakilin makarantar Adamawa da kuma Dr. Ladan Salisu Bardan Kudin Bauchi gaisuwa bari ya huce zuwa ga Dr. PP Power sai kuma Honorable Juda Amisa Gire gaisuwa bari ya huce zuwa ga Musa Gaude dake Bajaburi da kuma Malam Hayatu Gire tsohon malamin jami'a na FCE dake Yola gaisuwa ga Abubakar Audu Jimeta to sai sakon sada zumunci daga babawo mato mai addu'a yake gaida mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da injiniya Shehu Muhammad mai addu'a sai Abdullahi Laki Funtuwa da Muhammad Saifullahi Lawali Abdu Maradi sai Sadi MD dan Hausa Baturiya da gwamna ne gyaran radio mai addu'a sai kuma Musa Malam Indu da Zawai Zandar da Ayuba Sale direban gidan Honorable Yau Umar Gwajo sai kuma ma'aikatan sashen Hausa baki daya da fatar duk an tashi lafiya
amin summa amin mun gode to sai kuma gaisuwar sada zumunci ta bari huce zuwa ga Hajiya Ramutu mai Mr. Lady Boutique kenan da iyalanta baki daya wacce take shirin bukin aurar da yarta ke dan a watan gobe idan Allah ya kai mu sai kuma Alhaji Musa Shekai da Alhaji Alhassan Bebeji da Alhaji Baba Amina Sharif da Alhaji Muhammad Kabir Shadis da Alhaji Lukman Abbas my looks spring water da Alhaji Lawan Makeri Sallaman Sarkin Musulmi na North America a nan New York da Alhaji Abubakar Sadiq Yarima na masallacin Manhof a nan New York da Alhaji Idris Muhammad da aka fi sani da Idin Bunkasa garkuwar Sarkin Musulmi na New York da Farfesa Alhaji Abdulrahman tsohon shugaban kungiyar ɗan ƙasa kuma malami na Jami'ar Bronze College da kuma Alhaji Abdullahi Abdulkarim Kamate Sarkin Wangarawa a New York da kuma Alhaji Abubakar Jakti Mutawallin Nima kuma babban ladani na kungiyar ɗan ƙasa kenan da fatan sun tashi lafiya da safiyar nan
amin kuma amin to kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
sabili
to bari mu dare da wannan sako daga Alhaji Umar Forever gashuwa dake gaida Alhaji Ado Yaro YDC da Maturu da Useni Dangote karasuwa da Buba mai goro gashuwa da matarsa Usena Alhaji Umar Forever gashuwa sai kuma dukan masu sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci da fatar an tashi lafiya to mu ma muna gaida dukan abotan wannan shiri
da duk masu saurare mu
a halin yanzu da fatar an tashi lafiya
amin
Amin ne ko kwani ne mai jarin alwar
Labarin da zan baka Radio Nuhu na buka ne hujuwa jihar Katsina shine ya aiko da labarin yau. Yace wai baba wai wani bafulatani ne ya tafi kiwo. Ka san ka kowane lokaci fulani suna tafiya kiwo da karnuka.
Na'am
yana kiwo zaka ga kanin.
Ba zai rasa kariya tare da shi ba.
Ba zai rasa kari ba ko guda daya. To shikenan ya tafi kiwo da karen shi.
To
suna cikin jeji sai wata saniya ta ware ta shiga gona ta fara gona
kasan
ana haka da yawa
ga haka dan ne ta ji da tabbata wannan
akwai abu biyu da baka raba bufullatani da shi a jeji kare da kuma sanda
na'am
da kan da inda yake ko a jeji ko a gida ko mota ya shiga ko kasuwa
da sandan na hannu na'am
yau to shi kenan yana ya dauki sandan shi yana kora Samiya yayi kokari duk dabara da ya saba yi ta kada kan dabobi yayi Samiya ne ta da tsaye wuri daya cikin kiya sai fara irka mata duka da sanda yayi fara irka masa duka da sanda Samiya ta da tsaye a wuri kaman ba da ita ake ba sai can an ji masai baba wai sai Samiya ta waiga ta kalli bafulatani sai ta ce mishi kai malam za ka yi ta duka na haka kamar ka samu jaki
Samiya ce ke faɗar haka
Samiya bafulatani haka da jin haka sai bafulatani ya wurgar da sanda ya ranta ta kare ya fara gudu yana kasan kuma kare da kare da alƙawari bafulatani yana gudu kare da
sai yana bin sa
yana bin shi suka yi ta gudu bafulatani na haki
oyo Allah
bafulatani ya yi gudu ya yi nisa ya gaji ya samu gindin wata bishiya ya zo
yanzu ya rabu da saniya
ya wallahi ni ma haka. Rabi yace to baba kai ne ya zaka yi ka
sai ko ya taji arce ai
gabaro ka da ya ta magana ga kada
Da kare na, na dora ayar tambaya akan wancan maganar da nike ji ana fada.
To maganar suna yin ta suna fahimtar juna ne amma ba buɗe baki suke kamar yadda muke a bare huce ba ko.
To.
Ba mun muka fa wannan tambaya a zafin mu da sa da zumunta in kai ne wannan ba fulla ta nan kana zaune da kare a gangan ka yace ni ma wallahi ban taba shi ba ya za.
Shi ma kare ya ji ka tsaye gobe abin ne yasa ki gudu a
kuma ka san karnuka da zaune ka san su da zubunci da
haka
da
cikin maka
da alkawali ya tsira maka idan nan na kanta ka ce wallahi ni ma ban na kama da magana yana daga bada dutse gidi da aka tilas mu ja burki da yanzu ba da din
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.